cikin tsararren matakan tsaro da misalin karfe 1 na dare ne jami'in ba da sakamakon zaben na jihar Adamawa Professor Andrew Haruna dake zama shugaban jami'ar tarayya da shigar shi ba da sakamakon zaben inda dan takarar babban jami'ar adawa ta PDP Honorable Ahmadu Umar Kintire na shiga ban inda ya samu kuri 376,552 inda shi kuwa dan takarar jami'ar APC Senator Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ya samu kuri 336,386
of PDP. Having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned election.
The bad one is like a macon. Sai kuma magoya bayan jam'iyyar PDP suka shiga gari suna murna kamar haka.
Kan karfe 2 dare amma kun aje da cewa kada motoci da kuma murna ko ta ina.
To wai koya sabon gwamnan jihar Ahmadu Umar Kintire da wannan nasarar da ya samu?
Alhamdulillah a kullum muna gode ma Allah. Abinda ya yi mana ya yi ma mutanen Adama ya ba mu dama mu kawo canji mu kawo cin gaba mu kawo walwala ga al'umma kuma insha Allah shine abinda za mu yi.
Na ga baka jikin ka bai la'asar ba karaya ba ga kuma batun wakilin kotu ta yanke hukunci.
Mun dogara ga hukuncin Ubangiji kuma duk abinda ya yi a rayuwarmu mai kyau ce kuma insha Allah zai mana mai kyau zai ci gaba da yi kuma za mu ci gaba da aiki. Ga al'umma mutane wannan jiha ita ce rayuwa da muka sa a gaba kuma insha Allah ba za su ci kunya ba da zaben da suka yi za su ga bambanci da jiya da kuma yau.
Kawai dai gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umar Jibrilla da ce ukun batukunna to sai dai kuma wasu kusoshin jami'ar ta APC a jihar sun kuwa bayyana faɗuwar jami'ar nema da karatun ta na tsoho. Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ake lakabi da Modi wani kusa ne a jami'ar da ma ya tsaya takarar gwamna a zaben fidda gwani na jami'ar ya koyi kukan kuciya ne ga wanda ya samu nasara da kuma wanda ya faɗi a zaben.
Muna cikin baƙin ciki da rashin jin daɗi kamar yadda ka gan mu nan duk gashi mun yi ciroko muna zaune. Duk abubuwan da suka faru idon mutane kuma mafi yawanci zai zama darasi kuma za mu hada karfi da karfe mu ga yadda za a yi mu sake fafatawa a zaɓuɓɓuka na gaba.
Kamar wani sako ke shiga wanda ya faɗi da kuma wanda ya ci.
To kowa sai ya rungumi gaddara tunda dama zaɓe mutum ɗaya ne zai yi nasara. Wanda ya yi nasara sai ya rungumi kowa da kowa ya a kyautatawa al'umma kamar yadda za a dauki alƙawari a nan gaban an zo rantsuwa. Haka kuma wanda bai sami nasara ba shi kuma sai rungumi kaddara ya duba gaba wataƙila in yana da niyya ya sake ko a gyara halaye da sauransu a dawo a zuwa nema.
Wannan nasara ta jami'ar PDP dai na ko zuwa ne yayin da a yau juma'a ake tsaron wani alƙalin kotun jihar Justice Abdulaziz Waziri zai koyi yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar inda take kalubalantar hukumar zaɓe INEC na cewa ba ta saka alama ko kuma hoton jami'ar ba wato logo a takardar kada ƙuri'a na zaɓen gwamnan jihar da aka kammala yayin da ita ko hukumar zaɓen ma ke cewa jami'ar ba ta ma cire ƙa'idan tsaye da ɗin takara ba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar Adamawan. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola. A Nigeria.